فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بكوي دوت الجمعة الآخرة شكرا تدبول اليهود الأربعة إن دبكوي هجرية mun yi bayanin cewa insha Allah ta'ala in muka yi da risala tunda lokacin sanyi ne satin can mun yi bayanin cewa lokacin bayya isa miye litahi uku to amma sai na ga shawara kuma muna iya daukan in mun yi wannan guda biyun alburda da yake lokacin ta ita ba daukan diyawa take ba dama yan mintuna ne ana iya daukan wani abu kadan daga cikin ta dan saboda a samu ci gaba kuma kamar yadda muka sani na fara sharhin ta nayi nisa na kai wajen baiti na nawa ma to yanzu na dan dakatar da shi saboda sharhi mukhtasar in amma yanzu dai abinda zan mu karanta kin daga nan har zuwa lokaci mai tsawo na wuce inda muke zan mu tashi ina ga baiti na 35 ne mun yi darasi guda 6 ko wannan shi na 7 ne zan mu tashi inda yake cewa Muhammadu Sayyidu Saqalaini Muhammadu Sayyidul Kaunain wa Saqalaini wal Fariqain min Urbin wa min Ajin ina ganin ne za a tashi ko yawa ce nabiyun al-amiru nahi fala ahadun abarra fi qawlihi la minhu wala na'ami zammu fara daga baitin na 35 yake cewa muhammadu sayyidul kaunaini annabi muhammad shine shugaban kasantattu guda biyu duniya da lahira wasaqalaini da manawaya guda biyu mutun da arjan shine shugaban su wal fariqaini da jama'a guda biyu min urbin na larabawa wa min ajamin da kuma wanda suke gwarawa sai baiti na 35 kafin mu koma sharhin agulguje yace nabiyun al-amirun nahi annabun mu shine mai umarni mai hani fala ahadun babu wani mutun daya abarru fi qaw abarru minhu fi qawlin abarru minhu abarra minhu fi qawlin wanda yahi shi nagarta cikin magana yace wala na'amin ko kuma cewa na'am duka zan mu ga me yake nihi yace huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu shine masoyin da ake kaunar ce samun cetan shi li kullu hawlin min al-ahwal muqtahimun mai kutsawa ne li kullu hawlin min al-ahwal cikin duk wani tsoro daga cikin tsorarruka hurgici daga cikin hurgicika mun gani a gobe kiyama a cikin hadisin bukhari cewa idan an zo neman ceto a kowane annabi zai ce ba shi anin shi bane ba shi anin shi bane a karshe wannan hurgicin dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama sababin yaye shi baiti na 37 ko da 8 ne da'a ila Allah ko yawa da'a ila Allah yace yayi kira zuwa ga Allah fal mustamsikuna bihi wanda suka yi riko da shi annabi sallallahu alaihi wasallam mustamsikuna bi hablin to sun yi riko ne da igiya gairu mufassimin ba mai yankewa ba yace faqan nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kere annabawa fi khalqin cikin halitta wa fi khulqin haka cikin halaye walam yudanuhu fi ilmin bisu zo kusa da shi ba cikin ilimi wala karamin ko kuma karamci yana gaban su gabaki dai Allah ya fifita shi yace wa kulluhum min rasulillahi murtamisun wa kulluhum murtamisun dukkan su masu daskwanawa ne min rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garfan min al-bahr kwamfata daga teku arar aurash kamin addiyam ko kuma yayyahi daga babban mamakon hadari lahu dimatul hadala wal aqnur rahab wal aqnur rahab addima yine mamakon hadari yawa baiti biyar ne haka muka yi yawa sai mu koma can a gaugauce baiti na shidda ne ma muka yi yawa to bari mu ga yawa nan da yake cewa Muhammadu Sayyidul Kaunaini lugatul bait yaran baitin Sayyidul Kaunaini ayyanahu ashrafu ahlul mawjudun wujudan ad-dunya wa wujudul akhirah shine wanda yake kowa daraja cikin samamu guda biyu shine duniya da lahira yake nihi kamar yadda yake cikin sharhin al-umda fi sharhil burda as-saqalaini sune al-jinn wal insu an kira su da haka lisqalihim ala al-ard saboda suke da nauyi akan kasa qala zurrumma zurrumma yake cewa mayyita ahsanu as-saqalaini khaddan wa salifatun ahsanu qazalan ma'ana labaitu ma'ana baitin anna nabiyina muhammad cewa annabi musa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mawjudin fi dunya wal akhirah shine shugaban abunnan shugaban samammu cikin duniya da lahira jinnuhum wa insuhum mutanansu da aljanunsu arabahum wa ajmul larabawansu da gwarawansu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisi ana sayyidu walad adam wala fakhara nine shugaban ƴaƴan annabi adam ba dan alfahari kuma ne farkon wanda ƙasa za ta tsage gare shi nine farkon mai ceto nine farkon wanda za a ba ma ceto hadisi dai ga sahihi maganganun shi duka suna kan turba yace nabiyun al-amiru nahi fala ahad abarra fi qawlin la minhu wala na'ami ma'ana al-bait babu garibul kalimat ma'ana baitin yana nufin cewa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai umarni shine mai hani da wahayi daga Allah madaukakin sarki kuma cewa babu wanda yake shi nagarta ba wanda yake shi gaskiya cikin abin nan cikin dabi'u yahi kowa cika dabi'a haka nan wajen hadan na'am yayi ta'abirin cewa cikin ta'abiri cikin hani da la habiri cikin umarni kuma cewa na'am shine yake cewa abar fi qawli la minhu wala na'ami na'am nan na'am ne saboda wanga baiti ne yace na'ami na'am fi al-khabar al-manfi fa kun musbatan bi na'am fa kanna bil musbiti bi na'am abun tabbatar wa sai mushi al-kunya da na'am abun korewa kuma yin mushi al-kunya da la kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yahi kowa nagarta wajen abun da ya shahi cewa yinayi barna bari kawai shine ma'ana abun da yake ne cikin la da na'am yace huwa al-habibul ladzi turja shafa'atu shine masoyin da ake kaunar cetan shi likulli muqtahimun likulli hawlin min al-ahwal mai kutsawa ne cikin duk wani tsoro abun tsoratarwa al-hawl da ha babba shine tsoro hawl shine al-amru shadidul mufzi lamari mai tsanani mai hurgitarwa wal-ahwal jam'u al-ahwal kuma jam'in shi ne yazo cikin hadisi Umar dan Khattab yake cewa wallahi allazi la ilaha ghairu law anna li ma fil adi min safara aw bayda yake cewa laftadaitu bihi min hawlil matla'i saboda tsoran gobe kiyama cikin kitabuz zuhud yake cewa wa hawlul hashari afzu kullu amrin izadu ibn adam lil hisabi wa hawlul hashari tsoro da hurgici nan da yake muqtahimun ayyuqalu qahama fil amri rama bi nafsi fihi min ghairi rawiya mutun ya geho kanshi cikin wani lamari ba tare da ya tsaya ya nura ba ya ankara ba mai zai biyo baya shi ake cewa iktahama ya kutsa ma'ana kutsawa da ƙarhi kenan ba shiga ta cikin nutsuwa da hankali ba kutsawa da ƙari shi ake cewa iktahama shi yasa ake cewa falaqtahama al-aqaba me yasa bai kutsa ba cikin aqaba ma'ana iktahama shay'un dakhala fihi bi shidda mutanabbi yake cewa da ƙarta basartu wa talata mustabirun fal ana aqhamu talata muqtahimun ma'ana baitin anna nabiyina shine cewa annabi mushi sallallahu huwa mahbubu shine abun so cikin al'umma shi kuma shi ma mai san al'umma shine kuma shine ake kaunar cetan shi ranar tashin alkiyama dan saboda azo jama'a cikin su samu daukewa daga cikin hurgicin tashin alkiyama cikin babban dogon hadisi da yazo da aka tambaye annabawa gabaki dayan su suka ce a'a ba aikin su bane suka kiya sai aka nema a ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan abayyana mana faralar shi da darajar shi shi yasa ba a tambaye shi da farko ba ai Allah ya san cewa ce tan wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai yi shi amma kai tsaye ba su je ba mutane ba su je ba wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya bari duk suka yi kewaye su je wajen wancan ce a'a ba shi bane a je wajen wancan ce a'a ba shi bane hikimar wannan duk da an san me abun dan a bayyana ma ahlul mahshar matsayin shi da girman daraja shi ga sauran annabawa shine hikimar da ta sa aka yi wannan dogon kewaye da yace da a'ilallahi fal musabsikuna bihi musabsikuna bi habrin ghairi munfasimi yayi kira zuwa ga Allah wanda suka riko da shi sun yi riko da igiyar da bata yankiya munfasimi lugatul bait munfasimi ai shine al munqadi tsarin sharhin nata na dauki tsari ne daidai da na azadul madiya sharhin kitabuz zuhud wal wasiyya babu bambanci ko daya al munqadi ai shine yankakke yuqalu ana cewa fa sama shay'u ya yanke kaza ai kasarhu min ghairi an yabina ya yanke shi ba tare da ya rabu ba kama a ce ka tsaga wani abu haka amma da saura baka cira shi ba nan bangare shine za a ce fasama amma an ce qata'a ka yanke shi ne har ya fadi wannan bangaren hura fasama daraba ni fam fasama lam fisama la hada Allah yake cewa nabi tatal misri walaula nada qadil qudati lawasiqul fasmi in lawasiril qasmi in fasama ma'anal bait ma'anab baitin shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadda a'ilallahi yayi kira zuwa ga Allah duk wanda ya riko da sunnar shi to yayi riko da igiyar da bata yankewa saboda shine mai gaskiya abun gaskata wanda ake ma wahayi da yace faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yadanuhu fi ilmin wala karami ya kere annabawa cikin halitta da cikin abun nan da cikin a ce da cikin halaye nan gurin cikin halitta mun ga ana ce annabi su qadu da shadrun husn annabi wannan annabi Yusuf an bashi rabin kyau Annabi alayhi salatu wassalam shi kuma har yahi Annabi Yusuf ma kyau shi yasa muke ganin masu wannan suna cewa fahuwa ahasanu minas sayfi yahi takobi yace a'a mislul qamar kamar wata yake me yasa shi saboda farololin da darajojin ne suka rihe kyan ba amma bai ma tasirin ambatuwa kyau na gangajiki kyau na abun nan na alkhairi ya rihe da na matsayi ya rihe kyan da har yadda sun kasance yadda suna ambata shi amma kuma bai shahara ba wayan watsa ambatan kyan shi kamar ga sauran farololin shi lugatul bait faqa min al fawqa huwa al ulu ana cewa fulanun fawqa sahabuhu yafuqum idan ya wuce shi ya kere su da matsayi wanda yake nesa ga baiti nan wanda ke tabbatar da haka yudanuhu aw lam yuqaribuhu bisaje kusa da shi bimin dunu ne shine al qurbu daga cikin wannan ake cewa addaniyu shine al qaribu da na yadunu shi yasa aka kira duniya da ad dunya dan saboda makusanciya ce wanda aka nasaba ma duniya ya ce mishi duniyawi والدنيء من الرجال أتى ضعيف الدون وهو من ذاك لأنه قريب المأخذ والمنزلة إذا آج راكب زالت به زليخة يداني بالبرزخ المتمادية معنى بيتي أن نبينا أبن أكين يتواشي أن نبو ما عليه الصلاة والسلام فاك النبيين كل مياوش أن نباوا دكنسو تكين حالتا دا تكين حالاي حكا نن تكين كرمتي دا إلمي أبن أكينه تكين ذاتي دا صفوفي نأيوكا غباء دي أن نبياك درجة تكمالا تكالشي kamar yadda wannan dalilai kyararaba amma bukata ambatansu sun kawo wannan yace wa kulluhum multamisun min rasulillahi kowa daga cikin su mai konfata ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garfan min albahar konfata ta teku yasa a cikin kwano haka kwalho shine konfata aw rashqan min addiyami ko kuma abun nan yayyahi daga ba makon hadari lugatul bait multamisun ai dalibun an shine multamis qais ibn al-khatib yake cewa ba adad da'im multamisun shifahun wa da'un nur laysa lahu shifa'u garfan shine kuma asalul garfi akhazul ma'a bil yadi kasa hannu ka dauko ruwa haka shi za a ce garafa hu bi yadi yasa fi salasu garafat mun yi ga cikin malaman fiqhu wal garfatu bil fathi al marra an ce al garfa shi kuma kwalfa nau'in kwalfa so daya guda daya wa bid dammi ashay'ul magruf an ce al gurfa kuma shine abinda ka kwalfa kin da hannunka Allah madaukin sarki ya ce illa man iktarafa gurfatun bi yadi sai wanda ya kwalho abun kwalhowa da hannun shi kaga Allah dake ba kwalfa ɗaya yake ne ba abun kwalfawa yake ne ce gurfatu kaga ni ba zai wani ba sara shi bai ce gurfatu ya ce rumha ko daki in larabcin zamani ne mutun ya ce daki ake ne yace rashqan ay massan shine tsotsa ar-rashu istisa'u shurbaha ta'ala da usul ina'i shay'an mutun yayi ta tsotsa yayi ta lashe makai har sai bai bar komai ba a ƙarshen irin miya in ta yi daɗi ya yi ta sauɗa ya zama na kwanan komi bai barge ba shi ake ce ma rashe ƙaho ya abin nan ya canɗe ta sosai shi ne rashkan tsotsa rashe ƙa yar shaƙu wa yar shufu ita cikin littafin khalici an rashe baƙiyatul ma'i fil haudi asalin abin ɗan kingin ruwa da ake bari a cikin teku shi ake ce ma an rashe in ji khalil akhzul ma'u bi shafataini wa huwa fawqa al-masi yana sama da al-masu ga baiti nan na al-khayyad yake cewa ma ahadasa dahar inda ba'adun furqatun illa widadun kamal muzni idza rushika addiyamu shine jam'u dimatun al-madur da'imu bila barqin wala ra'at ruwa na sama hadari mamako komi in mun gani yan uwa larabci abu ne wanda yana da khasa'is kin shi yasa muke da al-furuqul lugawiyya mai bambance maka akwai al-madar akwai addiyam akwai al-rashash akwai ar-razaz akwai kaza duka nau'i ne na ruwan sama kuma kowanne da abin da ake ni to masanin luga na kirki shine wanda zai dauko kowanne ya sa shi inda ya dace nan addiyamu shine ruwan sama da zai tasabka yana tazubowa da ƙarfi ba walkiya babu cida shi ake ce ma addiyam kenan kaga ruwa ne mai ƙarfi wanda sai ruwa ya kai ruwa ake yin irin shi tsakiyar damuna cikin uta ake irin shi to shi wannan irin shi ake ce ma addiyam shi yasa mai wannan yake cewa lahudimatul tabla wal adun wal rahab yace asharan nazim ma'anar bait ma'anar baitin asharan nazim shi yasa mun fahimci wannan balagar zan mu gane a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta roƙon ruwan sama yake cewa razazan da kaza duka nau'in na ruwan sama sai da ya ambato shi a cikin addu'ar roƙon ruwa asharan nazim mai baiti yayi nuni fi zalika da wannan cewa annabawa da al'umma su gaba daya dukkansu suna nema ne daga teku na annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma kuma daga gare shi ne suke konfata kowa daga cikin su yana dauka ne daidai gurgurdan abinda Allah ya sa daidai gurgurdan abinda Allah ya kaddara mushi ya dauka kamala annabawa duk da kamala ce cikakka a cikin karan kansu kuma wa tafaruqu fiha bil kasara kuma suna da ita cikakka wal qillatu qalilatin jiddan bil amma qaranta kadanci in an kwatanta ta zuwa ga kamalam annabi musa sallallahu alaihi wasallam in an kwatamta da tasufa da ta annabi alaihi salatu wassalam kamar wanda zai kwamfato wani abu ne daga teku da kamar wanda zai zo katan kwano kawai ya sa alshen shi ya tsotsa wannan duka babu abin da ya dauko daga cikin wannan teku shi yasa yace shi babban shugaba ne daga nan gurin sai ya kasance cikin sha'anin shafa'a mai girma anan zan mu gane babban matsayin nashi wancan babban ceto yace wai zahu min albayt idan muka dauki wannan bayti ala hazal ma'ana akan wannan ma'ana fahimahu al-imam ibn hajar wadda ibn hajar ya abun nan ya fahimta la hajata ila raddi ala nazim babu bukatar mu ma nazim muhimmi waqi raddi akwai wasu baituka wanda ya hade su akwai kuskure a cikin su malamai sun musu raddi akwai littafin da aka ar-raddu ala al-burda wanda babban malami ne yayi shi raddi akan wasu baituka wanda kuskure ne to daga ciki ya kawo wannan baituka to amma wannan baitin ibn hajar al-haytami babban malami ne sufi Allah mishi rahama sufaye na Allah ba na shirme ba to Allah ji kanshi ya ma al-burda sharhi qatal litahi yana nan ina da shi yahi wannan to wannan sharhin da yayi shi ya kawo wannan ma'ana in an ba baitin nan wannan ma'ana ban mu buƙatar raddin cewa abin da yake nihi sai an yi raddi akan shi me yasa dan in muka dauka cewa abin da yake nihi duk wasu annabawa duk faralarsu daga wajen annabi suka amshe ta ko kuma duk wasu al'ummomi daga wajen annabi suka tsaka ne annabawa dai a ce duk wata daraja su da karama su da mu'jiza su daga wajen annabi suka tsaka ne an muka fahimci wannan to nan ne za a buƙaci raddi ba haka bane kowa mu'jiza shi da daraja shi da mutuncin shi khasan Allah ya bashi ba daga nan annabi bai tsaka ne kenan wannan in aka dauki haka shine zai buƙaci raddi amma a wannan ma'anar tabbi da yadda muka fassara ma'anar bait ibnu hajar al-haytami ya kawo ta to in wannan ma'anar muka dauka babu buƙatar sai an mishi raddi wannan shine abin ne nan zan mu takaita tana da sharhuka masu yawa ba yau duk abin da ya shahi ilimi malamai ba su barin shi haka karazibi duk abin da ya shahi ilimi ba a barin shi sharhuka suna nan jingim akwai sharhin ta mai mujallal wajen guda hudu nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ma ya gafara shi yawa jama'a